wata sabuwar rigima ne ta kullo kai tsakanin yan majalisun dokokin jihar Borno da Senator mai wakiltar mazabar kudancin Borno Senator Muhammad Alindume kan zargin da yan majalisun suka yi da cewa ya marike daga cikin membobin su wato dan majalisa mai wakiltar mazabar Dambuwa Honorable Habu Daja wanda hakan ya sa yan majalisun dokokin dakatar da zama har na wata guda wannan lamari dai an ce ya auku ne a gidan Senator mai wakiltar mazabar kudancin Borno wato Senator Muhammad Alindume daga sun da yake ganawa da wasu mutanen Dambuwan a gidan nasa ciki har da wannan member mai wakiltar mazabar Dambuwan tuni dai kakakin majalisar dokokin jihar Borno wato Honorable Abdul Karim Rawan ya bada sanarwar dage wannan zama nasu har na wadan wata guda a zauren majalisar sakamakon wannan takaddama da yace ya auku tsakanin yan majalisar hakan ne ma ya janyo hankulan magoya bayan wadannan bangarorin biyu kiran taron marema labarai a garin Maiduguri dan gaggaka ko kuma karanta wannan batu gaba da yadda wasu daga cikin magoya bayan Honorable Habu Daja ke bada shaida
ni ne Alhaji Gaji Dambuwa wannan abun kuma duk a gaba na ya faru da yazo kure bakin sa member yace mishi don Allah kai hakuri nan gaba za su kare bakin member yace you are very stupid sai ya mare shi
ni eh sanda suka bincika zan yi injin bara evidence ko Qur'ani za ka zan
sunana Honorable Muhammad Maidi shi ya kira shi to saboda haka sai ya aika mishi mari ya mare shi to daga nan magana ta taso ana ta hikima hiya a inda kuma yazo yana warraki yana cewa ya ce bai yi ba to kaga dan adam ai akwai wani tunani a jikin sa mutum ya maka abu ya ce bai yi ba gwara ka fara duniya su sani cewa wannan abu ya aika
sai dai wasu daga cikin yayan Dambuwan sun kare wannan batu da cewa Senator Muhammad Alindumin bai mari dan majalisar dokoki ba amma dai ya nuna masa yatsa gama dai abin da suke cewa
sunana Musa Muhammad an fi sanar da Elisha gaskiya wannan batun duk wani member da ya burbaki ya ce ya dauka action kan wannan bakan cewa su malam ma member baya dan ai ma wannan mutum gurin bai mai adalci ba dan ba wanda yake kuna cikin su ko daya mu ne shaida muna gurin kuma bai nuna shi bai taba shi ko daya ba mu zamu ga ci Qur'ani akwai shaida gurin ka gane
amma an ce a nuna mashi yatsa
ya nuna wannan yatsa ya mai haka dan shi bukar kawo ana amfifina na da BK Dambuwa gaskiya wallahi tallahi bai faru ba distinguished senator bai daga hannu ya mari member mu mai daraja honorable Habu Daja mari haka wallahi tallahi bai mari
garin cewa majalisar dokokin ta tabo wannan batu da kuma wani batun da daban da ya shafi dan majalisa na wakiltar mazabar Kwaikusar wato honorable Muhammad Sale Banga wanda wasu suka lakada masa duka a kuyeda watanni hudu kenan sai dai majalisun ba ce komai ba akai sai a wannan karon haka je sai na tattaki ga kakakin majalisar dokokin jihar Borno wato honorable Abdul Karim Lawan ko me yasa sai a wannan lokaci suka fito da wannan batu amma hakana bai cin ba dan yace da ni ba zai magana da yan jaridu ba a wannan lokaci dan sun riga da sun yi magana da gwamnan honorable Kashi Tima wanda yace da shi ne issue a yanzu hakan Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya ba ku da ake ba ba ku da ake ba da kai ya